محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل بارك على سيدنا محمد مسلاتي من البركة مسلاتي من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أولنا مجلسينا مالنا عبد الله عثمان wanda yake cikin uzuri na rashin lahiya wanda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mishi afuwa. Malam ya buƙaci da mu zo a wannan majalisi rashi mu faɗi wani abu ba dan mun cancanta mu zamana a majalisin mu sai dai dan amsa umarni da malam yayi. Wannan yasa muka zo za mu yi tattaunawa da kuma sanatar da juna a tsakaninmu akan abubuwan da suka shafi addinin musulunci. Abinda za mu yi magana a kan shi a yau shi ne tarihin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yawanci dai annan wa'inda muke zaune za mu yi kira mu ce mu ahli sunna ne, walillahi alhamdu wal minna. To yaya tarihin sunna yake, wace irin gwagwarmaya aka sha wajen tabbatar da wannan sunna, kuma ma in aka ce sunna me yake nufi da ita? Ai, aka ce sunna ana nufin mutum ya faɗi ya ce shi ahli sunna ne, ko kuma a'a za a iya ce ma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sunna? Domin a istilahi na magabata kowanne yana da nashi ma'ana wanda ake kiran shi. Wannan tattaunawar tamu na kasafta gida uku bayan gabatarwa da kuma wato shin wada tarihewa. Abu na farko wanda za mu tattauna a kan shi a cikin gabatarwa shi ne za mu san mene ne ake ce ma sunna, sannan kuma mene ne bambanci tsakankanin sunna da hadisi. Har ila yau za mu gani mene ne matsayin sunna, kuma wajibi ne in aka ce maka wanga abin sunna ne ka bi shi, ko kuma kana da zaɓi wajen bin shi ko kuma barin shi. Gaba ta farko za mu tattauna yadda aka rubuta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah, sannan kuma yadda aka hada sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai hadisai wa'inda suka zo dangane da umarni akan rubuta sunna, haka kuma akwai hadisai wa'inda za mu karanta su tare da wa'inda suka nuna an yi hali akan rubuta wannan sunna. To yaka ce akwai hadisai da suka ce a rubuta, wasu sun ce ka a rubuta kenan, kun ga akwai tinkaro, yaya za mu hada wa'innan hadisai? Sannan kuma akwai tafarkin magabata wajen kiyaye sunna, wani irin tafarki ne? Gaba ta biyu shine yanda aka rubuta sunna a lokacin sahabbai da tabi'ai, da kuma yanda aka rubuta sunna bi shakal rasmi, inda za a iya cewa kamar official man kenan. Sai kuma yanda aka fara rubuta littattafai na sunna a lokacin magabata. Gaba ta ƙarshe zan mu tattauna wani abu da ake kiran shi al-asrul zahabi lil hadith, ma'ana wato zamani wanda yake na zinare na ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma yanda hadisai da sunna aka ringa rubuta su a karni na hudu da kuma bayan karni na hudu. Sannan kuma sai mu riye da wa'insu 'yan tambayoyi wa'inda za su zamanto mana mabuɗi dangane da faɗakar da mu cikin gabatar da ayyuka wa'inda za su taimaka mana wajen gudanar da rayuwarmu akan tafarki na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci. Ya uwa, in aka ce sunna to tana da ma'anoni daban-daban a ɓangarori daban-daban. Abinda za mu gani a yanzu shi ne za mu gani an aka ce sunna a wajen malamai na lugha, domin duk lokacin da aka faɗi abu a addini akan maida shi wani lokaci zuwa ga wato abinda larabawa suke kiran shi da kuma yanda suka san shi a wajensu, domin shi wannan addinin gaba daya hukumce-hukumcen da suka zo sun zo ne a cikin Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma sanin kowa ne cewa waɗannan abubuwan guda biyu ga baki ɗayansu an sako su ne da yaren Larabci. Shi yasa sau da yawa in aka waɗi abu akan so a shi su Larabawa ne suke kiran wannan abu. In aka ce a sunna a yare na Larabci shi ne wani tafarki wanda za a bi, ya danganta tafarki ya kasance mai kyau ne ko kuma mara kyau. In dai tafarki ne wanda za a iya bin shi, to in dai yana da kyau ana iya kiran shi sunna, in ma ba shi da kyau za a iya kiran shi sunna. Mene da dalili akan haka nan? Hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyama. Annabi yace duk wanda ya kirkiri wata hanya wadda take mai kyau a cikin addini na musulunci, annabi yace yana da ladanta da ladan waɗanda suka yi aiki akan wannan tafarkin da yazo da shi. Kaga cewa man sanna eh amwani da kalmar sunna, amma me yake nufi? Yana nufin tafarki. Hadisi bi kare ba, annabi sai ya ci gaba da cewa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, sai ya ce kuma wanda ya kawo wani tafarki a cikin musulunci tafarki amma mara kyau wanda ba shi da inganci, annabi ya ce falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyama, yana da zunubin wannan tafarkin da yazo da shi da kuma zunubin waɗanda suka aikata wannan tafarkin mara kyau wanda yazo da shi. Kaga anan an kirayi sunna akan tafarki mai kyau, sannan kuma an kirayi sunna akan tafarki wanda yake mara kyau. Shi yasa in dai tafarki yana da kyau ko ba shi da kyau, in dai za a iya bin shi a yare na Larabci ana iya kiran wannan abin sunna. Shi yasa wani hadisin annabi kita la tattabi'anna sunana man kana qablakum, da sannu za ku bi tafarkin waɗanda suka kasance kafin ku, ba sunna yake ne ba wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da cewa a yaren Larabci ana nufi da wannan shi ne sunna, wasu daga cikin malaman kuma na Larabcin, malaman lugha yare na Larabci, suna ganin cewa ai in aka ce sunna aka yi shuru ba a ƙara da komi ba, to ana nufin hanyar amma wadda take mai kyau. Ina a tariqatul hasana, in aka ce as-sunna aka yi shuru ana ne a tariqatul hasana, tafarki amma mai kyau. Suka ce abin da yasa za a waɗe haka, saboda in tafarkin mara kyau ne ba zai yi ba a ce sunna a ƙyali, dole sai an gama da wani abu, ba zai waye talaƙin shi, sai an zo da ƙayyi, sai a ce misali as-sunnatu sayyi'a, sunna mara kyau. Amma aka ce as-sunna aka yi shuru, kai da kanka kai ma abu mara kyau ba ya zo ba cikin kwakwalwarka da tunaninka. Shi yasa suka ce to za a iya yin ƙayyi, in aka ce sunna mutlaqan ba tare da an gama ta da komai ba, to ana nufin hanya mai kyau. In kuma aka ce sunna aka ƙara da sayyi'atan, suka ce to wannan shi ne tafarki wanda yake mara kyau. Amma duka wannan tarihi ne na malaman lugha. Sai mu dawo kuma wajen malaman hadisi, su me suke nufi da sunna, tunda wannan ɓangaren su ne. Dama hadisi shi ne sunna a wani yanayi. Su malaman hadisi abinda suke ce ma sunna shi ne aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu al-khaliqiyyatu wal khuliqiyya wa siratuhu qabla al-bi'sati wa ba'daha. Suka ce abinda yake ce ma sunna shine maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan shi, sannan kuma da abubuwan da an yi a gaban shi ya gani bai ba magana. Za a yi abu a gaban ka ba kai ba magana ko, sai a ce wannan ya karda an yi a gaban shi tunda ya yi shiru kamar ya yarda ne. Yanzu sau da yawa misali za a iya zauwa da kai gaban wani wanda yake da girman matsayi, to in ba a baka izinin magana baka magana, misali a kaka gaban shugaban kasa ba zai yi aka ce an baka dama ka ga shugaban kasa minti biyu kawai daga ya hoto ka ce zaka fara yin magana, a'a ba haka tsarin yake ba, dole sai an baka izini an ce kai magana. To amma menene izinin nashi? Izinin nashi zai iya zamantowa ya ce maka fara me zaka ce, kuma zai iya zamantowa ya kalle ka ido ku ido hudu, wannan ishara ce zai maka ta hanyar kallonka da cewa kana iya farawa ba tare da ya ce maka ka fara din ba, kai zaka fahimta daga magana daga kallon da zai maka. To taqrirat shine abubuwan da aka yi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda bai ce komai ba. Kamar misali wasa da zaka yi ka dan zolai mutun zolaya, misali an samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi wanda aka zolaye shi annabi kuma aka zo aka yama annabi annabi sai yayi dariya bai ce komai ba kaga wannan bai ce komai ba ya nuna cewa wannan zolaye bata zamanto haramun ba za a iya yin ta shine wannan bawan Allah ya kasance wani lokaci suna tahiyya da abokannin tahiyyar shi sai suka ce bari su dan zolaye shi to irin a wancan lokacin sanannen abu ne cewa ana sai da mutane ko sai masu fatocin sayan mutane suka zo sai suka hada baki suka ce wannan bawan mu ne ku zo mu sai da mu shi yana da lahiya sai aka ji aka ce nikin shi shi ya can iya barci sai suka ce ma wanda aka sai da mai amma fa in muka sai da muku shi wannan bawan namu gardama gare zai ce muku zai ba bawa bane kar ku yarda da maganar shi haka yake suka ce a ba matsala suka amshi kudi kawai da aka tare shi baka ci aka ce to kai waje ka yi cinikin ka yace ban gane ai ciniki na ba aka ce i an zina mana kai yace wallahi ba bawa bane yace suka ce mun sani ba bawa bane kai zo mu yace ya za a yi haka suka yi doguwar tahiyya da shi su kuma suka dawo a zuwa an sai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi labari da abin da ya wakana sai annabi yayi dariya har hakorin shi suka bayyana sai aka ba sayyidina Abubakar kudi ya bi bayan waɗannan mutanen ya mai da kudin sai ya dawo da bawan Allah wanda to kaga shi wannan zolaye shi suka yi da zumma sun sai da shi amma zolaye ce ba suna nufin gaskiya ba an yi a gaban annabi annabi yayi dariya bai ce komai wannan abin shake cewa at-taqrir zai iya zamantowa a bangaren mu'amala zai iya zamantowa kuma a bangaren abin da yake na ibada kamar yadda aka yanka addub wani nau'i ne na dabba annabi sallallahu alaihi wasallam bayyacin nama sahabbai suka yanka suka gasa suka kawo ma annabi annabi ya ce shi ba sai an kawo shi ba bai zai ci ba saboda bayyaci amma su da suka ci ha bai ce musu ba wannan nama haramun ne kar ku ci sai suka ci sai malamai suka ce to wannan shirin da annabi ya nuna cewa wannan dabba za a iya cin ta halaka ne duk da cewa shi din bai ci ba saboda an ce a gaban shi bai hana ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi abu mara kyau a gaban shi bai kyalewa sai ya ce wannan abin ku bar shi barki da kyau kenan in kaga annabi ya yi shiru haka yana nufin cewa wannan abin ba wai bar shi da kyau bane kana iya ci in kana so kuma kana iya bari in kana so to haka lamarin yake na taqiyya sannan suka ce wasifatihi al-khalqiyya sannan ana iya kiran sunna abubuwan da suka shafi siffofin annabi na halitta sifar annabi na halitta yaya annabi yake mai tsawo ne ko kuma gajeri yana da kiba ko kuma bashi da kiba yaya yake tahiyya yaya annabi yake dariya yaya annabi yake barci duka wannan siffofi ne na halittar shi wani irin zobe annabi yake sawa a wani hannu yake sa shi kaga su giya mun zobe muke sawa amma ban mu tambaya mu ahli sunna ne amma kasai zobe yake duba ya tsaka wanda tama kawai ka sa akwai yatsa da annabi yake sa zobe kana bincike ka gano wace ce ka sa kaga ya kamata kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ma duka akwai wannan al-imamu tirmizi ya kawo shi cikin shama'ilin nubuwa ko kuma shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da ya rubuta na shama'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace wal khulqiyya akwai kuma sifofin annabi na halaye halaye annabi ya suke halaye annabi gaba ɗaya shi dai su Aisha tace kana khulquhul qur'an dabi'un shi sun kasance alqur'ani to kaga da abin da suka shahi dabi'un annabi shi ma za a iya kiran shi da sunna dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk in zai yi sallah yayi aswaki kaga wannan halaye ne masu kyau kuma dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu kai duk a ce lokacin da zaka yi sallah kai aswaki kaga ka koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa yin aswaki in zai yi kowace sallah ba wajibi bane ba amma in kai kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wasiratuhu qabla al-bi'sati wa ba'daha sannan kuma za a yi kiran sunna abin da ya shahi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kahin a aiko shi a matsayin manzo haka kuma wa ba'daha da kuma bayan an aiko shi a matsayin manzo kahin a aiko shi a matsayin manzo shine ya annabi ya rayu wannan shekaru guda 40 da yayi a duniya kafin Allah ya turo shi a matsayin annabi sannan kuma bayan Allah ya turo shi a matsayin annabi wa'annan shekaru 23 da yayi a matsayin annabi kuma manzo duka abubuwan da suka wakana su ma sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine ta'arifin malaman hadisi dangane da sunna wato kaga su a wajen malaman hadisi sunna tana da fadi da yawa sabanin malamai na lugha to yanzu menene bambanci tsakankanin hadisi da kuma sunna sunna da hadisi sun yi kama da juna amma shi hadisi abu ne guda uku rak shine af'aluhu wa aqwaluhu wa taqriratu maganganun annabi da ayyukan annabi sannan kuma da abubuwan da aka yi a gaban shi Yesu. Wannan shi ne abinda ake ce ma al-sunna. Amma kuma ha al-hadith, shi kuma al-hadith kaga shi ne ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqrir, shi abinda aka danganta shi ga annabi a ce annabi ya faɗi, wannan shi ne hadisi. Amma kuma abinda aka rawaito ya aikata ya faɗa ya yi wane ne, in an samu tabbaci wannan su ba hadisi sunan shi ba sunan shi sunna. In ka kalli abin ta ɓangare guda za ka ga sun yi kamanceceniya da juna ƙwarai da gaske. Shi ya sa ma ake ce ma malaman hadisi sai a ce musu ulama as-sunna, malaman sunna. Wa'inda suke ahlus sunna, me yasa ake ce musu ahlus sunna? Saboda su suna gabatar da addini ne a ƙarƙashin qala Allahu qala ar-rasul, Allah ya ce annabi ya ce, kaga dai magana annabi ta shigo ciki. A takaice da sunna da hadisi wani abu ne wa'inda suke haɗe da juna, waɗanda ba za a iya raba su ba, duk da cewa ita sunna ta fi hadisi faɗi ta ɓangare guda. Menene matsayin sunna da kuma aiki da ita in an yi ta? So da yawa za ka ga wani yana aikata wani abu na rayuwa a cikin rayuwar mutum yau da gobe, sai a kawo mashi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani ka ji tsoron Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, sai ce a ku dai ku bar mu ci duniyar mu da tsinke. Kaga me yake nufi a nan? Ya mai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mun ji hadisin na annabi amma ku bar mu ne. Daga lokacin da aka gaya maka annabi ya faɗi abu fa, in ka kuskura kana sani ka ce a'a a bar ku ku yi abun ku, daidai yake da annabi ya faɗi abu ka ce mun kibin mai, bashi da bambanci. Saboda maganar annabi da yana raye da bashi raye ba su da bambanci, duka matsayinsu guda maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam. Yasa aka ce ita sunna ba shawara ka bace ake nema, wajibi ne kai aiki da sunna. Daga lokacin da ka gano wanga abin sunan shi sunna, wanga abin yana kan tafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama, to ba shawara ba zaka zauna kai da iyalan gidanka ka ce to wannan abin ya kuke gani, babu ya kuke gani a ciki, kaji ya tabbata annabi ya wadi yi, to kawai ka bi. Wannan shi ne annabi ya zo da abu bin shi ake yi. Saboda haka bin sunna ya zamanto wajibi ba tare da an tsaya an yi dogon nazari ba. A cikin abin da ya shafi mu'amalarka ta yau da gobe shi ne yake ake buƙatar ka tsaya ka yi nazari ko kuma ka yi shawara. Amma abin da yake na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni umarni ne daga Allah, ya kamata ka gane wannan, domin ita sunna matsayinta kamar matsayin alƙur'ani mai girma ne. Duka abin da kaga annabi ya faɗi, an tabbatar da cewa annabi ya faɗi, to wannan abin ba shi da bambanci da maganar Allah, domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganar Allah ce ta wata sigar ta daban. Ta yi aka ta zama maganar Allah? Shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da kaga ya faɗi, annabi baya faɗin san ran shi. Dukkan mu muna karanta magana, muna karanta wato aya a cikin suratul Najm, Allah yake cewa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, annabi bai ya faɗi akan san ran shi, ba abin da yake faɗi face abin da ake yi mishi wahayi daga wajen Allah. Saboda haka in kaga an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi aski kazuku, mun san kazuku ai ko nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anil kazuku, annabi ya hana ayi kazuku a aski rabin gashi a bar rabi, irin askin da yara suke yi yanzu, sai ya aski nan da nan nan sama ya atara, sai ka ga yaro yana yau da masarci aljihu ko a hada wanya, to ka gani? Bayan kuma ga hadisi annabi ya hana, to anan ba annabi bane ya hana, kai tsaye Allah ne ya hana, ka gane wannan? Allah ne ya hana akan halshen annabi. Saboda haka babu hira ka ce wallahi ɗiyan zamani ne a bar su ko ya za a yi da su yara ne, babu hirar yara a ciki. Saboda haka in ɗanka yana yi kana shi, in kuma kai ne ma babban kake yi da kanka, to ka koka da kanka, annabi ya hana. Yanzu ma daga nan an tashi ka biya wajen mai aski ya sauke mashi, kenan kaga kayi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci. Ai uwa musulmi, yanzu wannan ita ce sunna kuma shine matsayinta. Tunda mun ce zamu magana akan tarihin sunna, yaya aka kasance ana rubuta sunna a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Tunda yanzu mun san sunna, yaya aka rinka rubuta ta? abin da yake sananne shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wasu mutane da ke ce musu katabatul wahyi masu rubuta wahyi a lokacin shi duk abin da aka sauko na alqur'ani wanda malaika jibril ya zo da shi suna zama su rubuta shi wanda al-imam al-iraqi a cikin alfiyar shi yake cewa adadin su ya kai mutum 42 mutum 42 dukkan su an sani duk ayar da zata sauko sai sun rubuta ta wani ya rubuta a takarda wani ya rubuta a bangon ɗakin shi wani ya rubuta a jikin icce wani ya rubuta a jikin hata ta dabbobi wani ya rubuta a jikin dutse amma dai in wahayi sabo ya sauka sai sun rubuta shi sun aje wa'annan su ake ce ma katabatul wahyi in ma bisna aka sauko aya in suka zo sai an gaya musu sun rubuta kaga wanga ya nuna maka cewa ne lokacin annabi an kasance ana rubuta wahayi wanda shine alqur'ani mai girma to yaya al'amarin yake dangane da sunna dangane da sunna ɗan uwa akwai hadisai wa'inda suka zo wasu hadisan sun yi nuni akan cewa annabi ya ba da umarni a rubuta sunnar shi wasu hadisan kuma suna fassara cewa annabi ya ce kal a rubuta to kaga in aka barka haka an barka cikin duhu ya zaka ce wasu sun ce a rubuta wasu sun ce ka rubuta kenan ne ake nufi to zamu biyo abin zamu karanta hadisan yanzu sannan kuma zamu biyo su dalla dalla hadisi ya tabbata daga Zaid hadisi wanda yake na Zaid bin Sabit Allah madaukakin sarki ya kara yarda daga gare shi wata rana Zaid bin Sabit ya shigo wajen Muawiya bin Abi Sufyan da ya shigo wajen Muawiya bin Abi Sufyan sai ya tambaye Muawiya wani hadisi ya ce ya gaya mashi hadisin wannan sai Muawiya ya ce to bari in gaya maka a lokacin da Muawiya zai gaya mashi hadisin sai ya sa wani ya rubuta mashi in Muawiya hudi rubuta mai kamar misali haka to lokacin da za a rubuta mashi akwai Zaid a zamanin shi ne Zaid bin Thabit sai ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب من حديثه زيد يتي للي من زعل صلى الله عليه وسلم يا من أمرني كذا مربوط حديث شيء وين زعل بن زيد يتي كما شيء صحابي من زعل شيء زيد بن ثابت الأنصاري يتي النبي يا هنا مربوط حديث شيء فما هو سو دعك سي ربوط يتي توجي تند النبي يا هنا كذا ما سبي سنة كيسي da ya ce a rubuta mai to amma yanzu an bashi labari annabi ya hana sai ce a goge ba ta ya bar haƙuri tukwana kaga kai tsiye biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud wannan hadisi me yake nuna mana yana nuna mana cewa annabi ya hana a rubuta sunnah mu rike wannan hadisin da kyau hadisi ne akwai hadisi da yazo daga Abi Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada yace la taktubu anni ghayra alquran wa man kataba anni ghayra alquran falyamhu sa'id yake cewa annabi yace lalle kada ku rubuta komai da kuka ji daga gare ni in ba alqurani ba annabi yace duk wanda ya rubuta wani abu da yayi daga gare ni wanda ba alqurani ba to ya goye shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa hadithu anni wala harash amma ku bada labari in nayi abu ko na wadi babu laifi akan wannan yace wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar amma fa in zaku bada labarin ku ce nace ku kula duk wanda yayi mini ƙarya da gangam annabi ce to ya tanadi masaukin shi a cikin wutar jahannama wal iyazu billah wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wannan hadisin shi ne ne mahallin shahid a cikin shi maganar farko annabi ce la taktubu anni ghayra alquran ka rubuta komai daga gare ni ba alqurani ba wa man kataba anni ghayra alqurani falyamhu wanda rubuta wani abu alqurani ba daga gare ni to ya goge da hadisin wanga na biyu da hadisin wancan na farko dukkan su suna ishara akan cewa ba a rubuta wani abu wanda ba alqurani ba ko to ana cikin wannan yanayi kuma sai aka rawaito hadisi wanda yazo dangane da umarni annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a rubuta hadisin shine an samu ruwaya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake khutba ta fathu makka akwai fathu makka da aka yi bayan annabi ya koma madina ina ga shekara ta 6 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi fathu makka annabi ya yi khutba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kare khutbai sai wani mutum ya zo wajen shi da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi a rubuta min wannan abin da ka riga ka waki annabi ya ji shi yana buƙatar a rubuta mishi bayanan annabi a khutba dan ya rubuta ya adana shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi sai ya ce uktubu li abisha haka sunan shi mutanen yaman ne annabi ya ce ku rubuta wa abisha kaga ya bada umarni a yi a rubuta me za a rubuta mishi khutbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma khutbar annabi hadisi ce wannan hadisin yana cikin al-bukhari yana cikin al-muslim muslim bukhari da muslim sarawaita wannan hadisin hallau bayan wannan aka samu hadisi na abdullahi bin amr bin as abdullahi bin amr bin as yake cewa kuntu aktubu kull shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kasance ina rubuta duk abin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa rasul wa qalat quraish sai qurayshawa da suka ga ina rubuta duk abin da nake yi daga annabi sai qurayshawa suka taru a kaina suka munita suka ce ataktubu kullu ma tasma'uhu minhu wa huwa basharun yatakallamu fil ghadab war rida ya yanzu zaka ringa rubuta maganar shi alhali shi mutum ne zai iya yin magana cikin hushi kuma zai iya yin magana cikin sanhin rai magana da mutum yake in yayi hushi daban da in yana cikin lahiya ne ko mutum yayi hushi zai iya waɗannan maganar da sai ya ida maka kwace da zo ka ji abin da kawai yace ha ni na waɗi bai san ya waɗi to shine suka ce to ya zaka ringa rubuta maganar shi alhali yana rubutawa yana yin magana cikin hushi yana yin magana cikin yanayi da ba na hushi ba sai yace fa amsaktu anil kitaba ni kuma da suka waɗi min haka sai na masa rubutawa tunda sun gaya masa haka sai ya tsida to fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yace amma bari aje a gaya ma annabi aje me zai ce sai ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah da in na ji abu daga gare ka rubutawa nake sai suka ce ai gashi gashi to menene abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi fa au ma bi asbihi ila fi sai annabi ya dauko manuni ya shige nuna bakin shi haka ya nuni zuwa ga bakin shi sai ya magana sai yace uktub yace ka rubuta fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqq annabi yace na rantsi da wanda raina yake hannun shi ba abin da yake fitowa daga nan annabi sai ya bakin shi yace in ba gaskiya ba kaga shi yanzu annabi ya ce mishi ya rubuta ko hadisi na baya an ce a rubuta ma abisha ko to akwai na uku shine hadisin aliyu abi tufail ya rawaito hadisi yake cewa an tambayi aliyu bin abi talib radiyallahu anhu aka ce mishi wai shin a khassa kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shay'in ma khassahu amatan nas shin akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bance ku da shi wanda bai ke bance ga magarin mutane da shi ba sai yace ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in duna amatan nas annabi ke bance mu da wani abu wanda ba daga garin mutane ba gaba daya illa ma fi qurabi sayfi haza sai abin da yake cikin takobi na wannan kenan wanga yanda cewa annabi yake bance su da wani abu ko wani abu ne abin da yake cikin takobin shi sai sayyidina ali ya huddo wata takarda a cikin gidan takobin shi me aka rubuta a takardar maktubun fiha abin da yake rubuta a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yace la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah Allah ya tsine ma wanda ya zubu da jini saboda wani Allah masu zuwa wajen malaman tsibbu sai ku yi hattara akwai tsinuwa ka kai wajen shi yace maka kawo wani abu a yanka ka kula aljini ne za a yanka ba aljini kuma wani Allah ne in aka zubu da jini saboda aljini kaga an zubu da jini ba dan Allah kaga wannan abin annabi ce to Allah ya tsine ma wanda ya wannan abu sannan yace wa la'ana Allahu man saraqa manara al-ard Allah ya tsine mu wanda ya sace iyaka ta kasa karan ka bakin nan ne shi kuma na makwabcin ka bakin nan yake farawa in ka zo zaka gini sai ka a ce maka wallahi mai gida ka tsangan nan aka yi ta bata yaba da an ce an dan matsuna yace kuma tsabalai wa baka kaga ka sace na makwabcin ka sata wani yanki na kasa wanda ba naka ba yana da hatsarin gaske akwai wa'idi kwarai da gaske banda wannan nan akwai tsinuwa gashi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gurin cewa in ka sato wani abu na cikin kasa wanda ba naka ba za a bubbugo maka shi har cikin kasan bakwai a maka gamman shi ranar kiyama da shi zaka yi kaga sai ka rama musu kayan su saboda haka in aka yanka maka bakin naka to ka tsaya a naka shikenan sai ka zama na lafiya sannan yace wala'anallahu man la'ana walidu Allah ya tsine ma wanda ya tsine wa mahaifin shi akwai wanda yake la'antar mahaifin shi a cikin madadi to ka ji da kyau Allah ya tsine maka kai ma kamar yadda ka tsine mishi bayan ya haife ka ya sha wahala da rayuwarka sannan daga ƙarshe yace wala'anallahu man awa muhdithan Allah ya tsine wa wanda ya darme ma ƙarya gindi to kaji masu ɗarewa a ƙarya gindi ka san sare ba gaskiya bane sai ka ce yo haka aka yi to kana da tsinuwa Allah tare da kai ko kuma kai alƙali ne lauya ne kai ka san sare wannan bashi da gaskiya yayi alallabuwa baka fudade sai ka ce to ba matsala mun juye ta ka juye ta anan a can za a juye ta kai ma shine bayanin saboda ka ɗarme ma ƙarya gindi saboda haka kawai ka tsaya akan gaskiya shine kubutar ka a rayuwarka ta duniya kuma shine kubutar ka a rayuwarka ta lahira wannan hadisi al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa'annan sune hadisai guda uku wanda suke magana akan umanni wajen rubuta hadisi bayan wa'annan hadisan da muka karanta guda biyu wa'anda suke nuna akan hani ga hani ga umanni to ya za a yi hada su kaga ai a zahiri zaka ga mun cika karo da juna ko malamai suka ce to babu karo da juna ya ne ne hada sun da za a yi suka ce to abu na farko wanda za a sani shine ya kamata a sani da cewa a cikin addini akwai wani abu da ake ce mashi annasikh wani manso abinda aka goge da kuma wanda ya zo ya goge shi wannan galibi ana amfani da shi a musala na ulumul qur'an akwai ayar da zata zo hukuncin ta ya goge wata akwai ayar da zata zo karatun ta ya goge wata wanda suke ulumul qur'an sun sanin wannan to haka adda akwai annasikh wal mansukh a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa kaza daga baya in ya hudi kazan wannan kazan da ya hudi na biyu ya goge na farko kai da kanka rayuwarka kana yin nasi kawar masu za a yi zuwa a tambaye ka da Allah wai wancan mutumin ya ce in zo wajen ka ka ba ni aran helo zai yi rami kai kuma kana da helo ya ce a babu kaga ka ce baka ba da kenan ko bayan mutumin ya tsaye kuma in ka leko kaga mutumin yana tsaye har kun ido sai ka kira niyar da kai dauke kai ne kaga yanzu ka bada akai mashi da zaka ce ni bawo to yanzu a cikin magana ka in za a bada ruwaya ne za a ce wane ya ba wane hiru ko wane ya hana ma wane hiru kaga wane ya bashi magana ta fara ta tashi daga aiki to shine abin da ake cewa annasikh wal mansukh malamai suka ce hadisan Abu Sa'id al-Khudri wanda annabi ya ce la taktubu anni ghayra al-Qur'an suka ce wannan mansukhin hadisi ne an riga an goge shi me yasa saboda suka ce wannan ya zamanto ne a harkon musulunci harkon musulunci kuma dukkan mu musa irin gwagwarmayar da aka sha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a boye ma suke shiga musulunci bisa bayyana in ka shiga musulunci in zaka ta yi da sabko wahi kai mu da yan wanka musulmi sai ka ringa lullube jikinka kana bi da asuba cikin dare dan ka a ganka sannan kuma a wannan lokacin ayoyin Qur'ani kaɗan ne annabi yana so su yi dabta yin su kiyaye su da kyau su san yaya usulubin Qur'ani yake yaya za a gane maganar Allah ɗin an jita dan kal aje a wannan lokacin su ringa rubuta aya suna rubuta maganganun annabi su je su cakula a cikin juna a kasa gane wanne ne aya wanne ne hadisi sai annabi ce kar da ku rubuta wannan shine wajahi na harko da malamai suka fidda suka ce a karan harko tabbas annabi ya hana amma daga baya wa'incan hadisan guda uku da muka kawo sun nuna cewa ya bada dama kenan wanga yake nuna maka ni a harkon lamari ne hanin ya zo sai kuma abu na gaba shine suka ce hadisi wanda aka rawaito na Abu Sufyan malamai suka ce wannan hadisin ba shi da inganci. To kaji malaman hadisi sun raunana hadisin, suka ce wannan hadisin da Zaid bin Sabit rawaito ba shi da inganci zuwa ga Zaid bin Sabit, shi kuma hadisin da zai da inganci ba a kawo hujja da shi. To ka gani shi wancan hadisin na farko an shahin shi, ko hadisi na biyu ba shi da inganci, dama kuma hadisai biyu ne suka ce an hana. To kenan sai me ya zara? Sai hadisan da suka ba da umarni a rubuta. Saboda haka rubuta sunna an rubuta ta tabbataccen abu ne tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai al-Imam al-Baghawi, babban malamin tafsiri na duniya kuma malamin hadisi, yake cewa lokacin da zai magana akan wa'innan hadisai, sai yace wannan hayu yushbihu an yakuna mutaqaddiman thumma abahahu wa azna fihi. Yace wannan halin da annabi yayi a zahiri take a bayyana cewa ai da farkon musulunci ne, daga baya kuma annabi yayi halasta wannan kuma yayi izini da arubuta. Amma hadisin wannan na Zaid wanda bai inganta ba, da yawa daga cikin malamai sun ce raunannan hadisi ne, daga cikin su Abdurrahman al-Muallimi yana cewa wannan hadisin bashi da inganci bittifaqil ulama, dukkan malaman hadisi ba wanda ya ce wannan hadisin yayi inganta, gabaɗaya sun ta kan cewa hadisi ne mai rauni, saboda haka ba za a yi shi ba matsayin hujja. To kenan kaga yanzu ishkaliyar tawo ta matsalar tawo ta wanda muka ce akwai cin karo, mun fahimta yanzu cewa babu cin karo da juna, ko to sai mu je lokuta ta gaba. Tunda an rubuta a lokacin annabi, wani irin tsari yayi sahabbai suka bi wajen kiyaye sunna a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani tafarki suka bi wajen kiyaye sunna? A gurguje za mu kawo tafarki guda uku saboda lokaci. Na farko shine tanawubuhim fi majlis rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shine wato zama da suke yi a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma wato maimaici in wane benan wane yazo, in na tahi kai ka tsaya a wajen, kai in ka tahi to ni ina wajen. Wannan shine at-tanawub. Yanzu mu yanzu mun ga muna a masallaci, amma ai akwai wanda basu masallaci suna waje, a ce to wanda basu masallacin mu in mun tashi daga nan duk abin da muka yi tun daga alifun hayya'u mu je mu gaya musu, saboda su basu samu damar zawa. To sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi, saura suna nan da annabi, babu yanda zai ka zo majalisin annabi ka isko shi kadai, ba zai yiwu ba, yana nan cike da sahabban shi kewaye da shi. To amma ko dai hana a samu wasu a cikin gari sun tare shi a nan sanar rayuwa yau da kullum, wa'innan wanda basu zo ba suna ba da sako cewa duk abin da za a yi a yi musu kofi, cewa in sun dawo a sanar da su ga abin da ya kana ga abin da annabi ya faɗi. Kamar yanzu kai ne a ce kana bibiyar karatuttukan wannan masallacin na Rallabi, kullum sai ka zo radda wani uzuri ya kama ka, sai ka ce to da Allah abin da aka yi a tuhumin in na tsaye gida sai in sarke yi. Mu yanzu Allah ya kawo mana sauki, ai akwai a rajistar ma, ko akwai group ana tura a WhatsApp da komai, sai ka sarke ka cikin sauki za ka ji a baka. To su babu a rajistar ma, in akwai a rajistar ma har sun ce ma wani ya shigo ya gaya musu, da ka ji magana annabi a rajistar ma, da ka ji wani ya ce maka annabi ya faɗi ne ya daɗi, ai kawai wani ka ji magana annabi. Amma babu wannan a lokacin su, shine sai ka wakilta wani abin da aka yi in ya zo ya gaya maka. Akhari ya zo daga Sayyidina Umar, yake cewa ya kasance yana da wani jari, wani makwabci min awali Madina, yana daga cikin mutanen da suke rayuwa a can ƙarshen gari na Madina. Yace to sun kasance da shi suna yin tanawubi, radda Sayyidina Umar bai nan to shi yana nan, kuma radda Umar yake nan to shi bai nan, in ya tahi duk abin da aka yi a wurin to da dare in Sayyidina Umar ya dawo daga sha'anin shi yana nan kofar gidan shi yana jira shi, daga ya dawo ya ce ga ya mani me haka, ba sa bari wani abu daidai da ƙwayar zarra wanda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce su, bibiya suke 100%. Kaga wannan shine huskar ta farko da suka kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba sai ka ji an ce Abu Huraira ya rawaito hadisi wajen guda 1000 sai kai mamaki ya kai, saboda yawan bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bari wani abu ya wuce su. Nashi hanya na biyu shine diqqatu muraqabatihim li tasarrufati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sun kasance suna bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko motsi annabi suna kallo ba sa bari ya wuce su. Wannan wani irin bibiya ce cike mushi? Bibiya ce wadda ta huce lissahi, ya tabbata hadisi daga Abi Hurairah, Allah ya kare yadda a gare shi. Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana sallah idza kabbara fi salati sakata hunayatan qabla an yaqra. Yace Annabi in yi kabbara Allahu akbar kafin ya fara karatun sallah sai ya dan shiru na dan lokaci kadan sannan ya fara karatu. Me yake cewa? Kaga sahabbai sun gani go, to su ba shiru ba suke. Abu Hurairah sai yace ya Rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, naga in kai kabbaratun ka fara karatu shiru kake, ni kake cewa a wannan lokacin ya ma'aikin Allah. Annabi yace aqulu, kaga abin da nake cewa, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. wannan ita ce du'a al-istiftah. kai ma in zakai sallah so ake kai haka annabi yake an kai Allahu akbar kayin ka a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka zo da fatiha sika karanta ta in ta maka tsaho kace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illaka. kaga wannan ai bata kai wacce tsaho go, sannan sai ka fara karatu. To kaga yanda suke bin annabi hatta da wannan abin da suka ga shirin da yake suka tambaya me yake yi, kai ya ma tabbata cewa wata rana sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi. To su ma suna sallah a bayan shi da takalmi. Annabi ya sallah da takalmi kawai, kowa ya sa takalmin shi aka daidaita sauri. Kaga kan yanda ke sallah da takalmi ya wani ya zo ya rinka kallon kai yana ma kallon hadarin kai go, wannan ai na samu shi. To annabi ya sallah da takalmi kenan, kai ma kai sallah da takalmi ya halatta, ba wani lahi a ciki, ya tabbata a sunna. To annabi da yi sallah da takalmin shi sai sahabbai su ma kowa ya sa takalmi, ana cikin sallah ba ƙarewa sai annabi ya hudda takalmi, kawai su ma ya saka hudda, kowa ya hudda takalmin shi. Wannan me yake nuna mana? Tsananin biyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kare sallah sai yi sai ce ma balukum khalaqtum ni'alikum, me yasa me ku kuka hudda takalmin? Suka ce yo khalata ya rasulullah, gani muka kawo hudda. Sai ce to aini malaika jibril ya zo ya ce mana a kasan takalmi na akwai wani abu da na taka nan na yasa wanda ba zai yi wa ai sallah da shi, ku kuma wa zo gaya mu? Kaga ni su ba wanda ya zo gaya musu, su kawai biyayya suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanga ya nuna maka yanda suke tatabbu'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsantsar bibiyar shi. Kai ma haka kake bibiya wajen gudanar da addinin ka, kai bi ka aikata shi irin yanda annabi ya aikata, ko kuma sama sama kake yi? In sama sama kake yi sai ka gyara ka jin da sabai da suke, kai ma dai ka kwaikwaye su. Sannan abu na gaba shine rihlatuhum li sama'il hadis, sabai sun kasance suna yin balaguro ba dukkan su ya ai sai da sai da wawa, ba miliyan bace za a je ta koma miliyan goma, a'a kawai a je a yi balaguro don a jiyo hadisin annabi daɗe tak za a tashi a yi balaguro. To kai ina ka taɓa yin balaguro? An ce ga wani malami ta yana karantar da wani littafi, ka tashi ka yi balaguro kawai abin da ya kaka kai ka shugaba wannan malami, ka taɓa yi? Baka taɓa yi ba. To bari a nuna ma asiri a da magaran majalisi ne ake a masallataiya, ɗan nawa kake zuwa? Akwai wanda shi bai da majalisin da yake zuwa, ko da ya wannan wace irin taɓewa ce, duk malamai suna nan wannan masallacin, daga nan in ka meki ba mamaki bayan mai takari daga wani masallaci nan in ka sha kwana a kodi nan, kai a ce ko ɗaya baka zuwa, kuma addinin ka ne ake so ka koya ma, kuma an ce Allah sama ne na fahimta, ya ce amin, Allah sama aljanna amin, amma dai aljanna ya an sha wahala ko kama jiki za ka yi ka je ka nemi ilimi bil haqq da gaskiya, alal aqalla ko ka yi kowa ragwanci a ce kana da majalisi ɗaya da kake bibiya ɗaya baya ga gare ka, tsakanin magariba da isha dai wannan, tunda dai har kana da dama ka kalli kilasi ko awa ɗaya gare su, amma majalisi da yake tsakanin magariba da isha baka iya zuwa? Haba jama'a, da Allah da annabi mu makan mu adalci. Wannan Jabir bin Abdullah ne, sahabin annabi Jabir bin Abdullah al-Ansari, shi ne yake cewa an rawaito daga gare shi cewa ya yi tanadin abin hawa, dabba ya sayi ta musamman da kuɗin shi, sannan ya hayo dabbai tun daga Madina ya yi balaguro masirata shaharin, balaguron wata ɗaya, ba balaguron awa ɗaya, daga gidan kuka wani mintuna ne, ɗan mintuna ne kaɗan, shi balaguro ya yi na wata ɗaya, kuma shi ya sayi dabban da kuɗin shi, ya tafi wajen Abdullahi bin Unais, ya iske shi a yana ya iske shi a tan sha daga Madina zuwa sha wancan lokacin saman dabba ta yi wata dace kawai ni yazo isko shi ya isko shi ne ya ji hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi labari an ce ai Abdullahi bin Unais yana da wani hadisi da yake daga annabi guda ɗaya sai ce wani hadisi daga ce gashi sai ce wannan hadisin ban san shi ba aka ce to Abdullahi bin Unais ya rawaito sai ce bari ya iske shi ya iske shi kawai ne yake so ya ga mishi ya ga mishi cewa ya ji annabi ya wai sai da tayyar wata ɗaya kaga in ka kalli halin rayuwar mu a yau sai ka gani cewa lalle mu ba da gaske muke ba tsakani da Allah saboda in an samu ma wani mai dan kokarin ya zo wajen majalisin yana bibiya sati sati yana zuwa to wani satin wani ya zo in tsallashi ta yi kara aka mashi mai sassa aka ce sun shigo ba game da kai a bakin ranfon ya ce gani na yana zuwa dan dan kama alwallaci ne sake ba ku kara gani shi kenan ya sati mai zama to kaga ai ba mu da gaskiya a cikin abubuwa kamar ba da gaske muke ba a cikin zuciyarmu to wa'annan su ne tafarki wa'anda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suka kasance suna bi wajen rubuta sunna wajen bibiya da kuma tabbatar da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ɗan uwa sai mu dawo tadwini a wato lokacin sahabbai da tabi'ai yaya aka ringa rubuta hadisi yanzu mun ji labarin yadda aka rubuta hadisi a lokacin annabi to a lokacin sahabbai yaya lamarin yake lokacin sahabbai lamarin ya ci gaba an ci gaba da rubuta hadisi hasali ma lokacin sahabbai abin ya yadu kwarai da gaske kusan kowa yana rubutawa haka kuma lokacin sahabbai abin sai ya ƙara yaduwa sama da lokacin sahabbai sai da ta kai ma kowa rubutawa yake in ba mai ƙarfin hardawa akwai wani sun da Allah ya ba su ƙarfin harda su bisa rubutawa kawai in suka ji sun hargace daga ciki wato wa'inda aka rawaita suna da ƙarfin harda daga cikin tabi'ai akwai Sa'id ibn Jubayr akwai Hassan al-Basri akwai Ubaydah as-Salmani da sauransu suna da yawa su wa'innan bisa rubuta kawai daga sun ji sun hargace ko da hadisin ya kai ɗana yanzu Imam al-Bukhari Imam al-Shafi'i ya kuwa dan ka gane ƙarfin harda Allah yana ba dan adam ne wanda ya ga dama Imam Shafi'i in aka bude mishi Qur'ani misali zai karanta ba a yarda a bude mishi bangobi haka a tare dan me yasa wai saboda in ya sadda yana karantawa bangobi a tare in ya karanta nan na nan ya shigo shikenan a haka zai hargace ya takule ne karantawa ɗaya yake ya hargace shi yasa an zai karanta littafi sai an dike ɗayan bango haka sai a bar bango ɗaya a haka zai karanta daga ya karanta su ɗaya an wuce gobe in ka tambaye shi da ka tashi daga barci zai zano maka ko puwan bai mantiya haka yake haɗa Imam Shafi kaga su suka yi hidima suka hargace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai suka zo suka ci gaba da rubuta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an samu a cikin tabi'an akwai waɗanda suka rubuta a cikin littattafai suna da littattafansu waɗanda ake ce musu masahif masahif ake ce musu kamar yanzu Sa'id ibn Jubayr sai a ce mishi mushaf Sa'id ibn Jubayr menene ya dauka a ciki kawai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne waɗanda ya kiyaye ya rubuta haka aka yi a lokacin sahabbai har zuwa lokacin da aka zo aka rubuta sunna official lama tun da duka wannan ba official ne ma aka ce official abin da gwamnati ya shigo ciki ko shine official to an yi wani lokacin khalifa Umar bin Abdul Aziz al-khalifatul adi khalifa mai adalci kenan Umar bin Abdul Aziz dukkan wani da labarin shi shine wanda aka rawaito saboda adalcin mulkin shi da kura da akuya tare suke cin ciyawa kowa koma gida kura batta cin ya akuya saboda adalci ta san me zai biyo ba ba wai mutane ba ta kwana dabbobi ma basu zalunci a mulkin shi a lokacin Umar bin Abdul Aziz sai ya aika ma ɗaya daga cikin gwamnonin shi wanda yake Madina ana kiran shi Abubakar bin ibn Muhammad bin Amr ibn Hazm ya aika mishi takarda ya bashi umarni ya ce mashi a cikin takardai unzur ma kana min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faktubuhu ya ce ka duba duk abin da ka gani na hadisan annabi ne a rubuta shi ya ce fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama ya ce na ji tsoro ilimi ya ƙare na ji tsoro malamai su mutu su tafi da iliminsu ba a rubuta komai ba sai ya ce wala taqbal illa hadithan nabi, kuma kada ka rubuta komi in ba hadisin annabi ba. Sannan kuma yace wal tafshul ilma, in an rubuta kuma a yada ka bar ilimi a cikin wuri guda a ringa yadawa. In an yada kuma yace wal tashrisu hatta ya'lama man la ya'lam, kuma a zamana wanda aka san bashi da ilimi a bashi ilimi ya sani. Yace fa innal ilma la yuhlika hatta yakuna sirran, yace ilimi bai ya halaka mutane har sai ya zamanto a koyi. Din radda aka waye gari malamai suka ce basu koya ma kowa ilimin su, duniya ta lalace an halaka. Yanzu duk wannan malaman da suke karantar da mutane addini a ce kowane malami ya gum da bakin shi kawai wanda ya ƙara yin wa'azi, yaya al'umma za ta rayu? Akwai matsala, matsala babban wuri, kaga an halaka kenan. To shine yace al'umma ilimi bai ya zamantowa halaka sai ya zamanto an boye shi. Shi yasa kai wajibi ne in ka san ilimi, haramu ne a gare ka kaje ka zauna a gida ka boye, wajibi ne sai ka je ka koya shi, haka tsarin yake. In ka boye ilimi kuma Allah sai ya kama ka, saboda ba koyi ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a koyi ilimi. To kaji wannan shine umarnin da Umar bin Abdul Aziz ya ma khalifan shi a wancan lokaci. To shi kuma khalifan nashi sai ya dauki wannan umarni na wato khalifa Umar bin Abdul Aziz, sai ya je kira wani daga cikin malaman tabi'ai ana ce mashi Ibn Shihab Abi Bakar Al-Hafiz Abi Bakar bin Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, yace mashi Allah ya tama lan ku ne malaman wannan fannin, ya kamata a zo a tattara sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta ta. To shine Ibn Shihab Az-Zuhri yazo ya zamana aka rubuta hadisan annabi da yawa a cikin littafi, sannan aka yi copy daftaran daftaran aka yi shi littafi littafi daban-daban. Meye hikimar yin shi littafi littafi? Duk inda aka san akwai headquarter ta musulmai sai a tura musu littafi guda. Kaga an yada shi kenan kamar da inda khalifa ya umar. Haka aka yi, haka kuma aka yada shi. Daga nan malamai suka ce wannan shine abin da yasa aka rubuta sunna, ake ce ma wannan abin at-tadwinur rasmi, rubutu wanda yake official, saboda gwamnati ce ta yi umarni a yi, ta ji gwamnatin musulunci, gwamnati mai yin aiki na addini kenan. To bayan wannan duka wannan kaga lokacin yanda ana jin kamishin tabi'ai ko, to akwai lokacin da aka fara wallafa littattafai na hadisi wanda kusan ƙarshen ƙarni na biyu ne na hijira. Ƙarni na biyu kenan, kamar ana iya cewa kusan shekara ta 180 zuwa shekara 200 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda an samu wasu daga cikin malamai waɗanda sun rubuta littattafai na hadisi su ne farkon waɗanda suka rubuta littafi na hadisi. Amma littattafan nasu ba su da wani suna da suka shahara wanda za a kira su, sai dai ana cewa littafin wani, littafin wani. Kuma waɗannan mutanen ba guri guda ba suke abin mamaki, kowanne yana ɓangaren shi. Yanzu kamar irin misali a Makka an samu kamar Muhammad bin Ishaq da kuma Abdul Malik ibn Jurayj, kaga wannan su a Makka suke, suna daga cikin farkon wanda suka rubuta hadisi a Makka. Sannan kuma a Madina akwai Malik bin Anas, al-Imam Malik kenan. Haka kuma bayan shi a cikin Basra akwai Hammad bin Salma, sannan kuma akwai ibn Abi Urwa, shi ma dai a Basra yake. In ka ɗauki kuma Kufa akwai Sufyan Sauri, waɗannan su ne harkon waɗanda suka fara rubuta littattafai da sunan littafin hadisi. Imam Malik ba shi bane ya rubuta Muwatta Malik ba? Kaga littafin hadisi ne ko? To kaga shi a Madina yake. Sannan kuma tsarin da suka bi wajen rubuta littattafan shi ne suna rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan su rubuta ra'ayoyin sahabbai. Kaga suna rubuta ra'ayoyin sahabbai a cikin littattafan nasu, ba hadisan bane zungura su kadai. Akwai ra'ayoyin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai kenan, ana samun ara a cikin littattafan nasu bayan hadisai kenan. Al-hadis wal athar, abinda akwai a cikin littattafan su kenan, akwai athar akwai hadis, har da akwai kuma ara, wato ra'ayoyi nasu na malaman fiqh na wancan lokaci. Shi yasa zaka gani a cikin Muwatta Malik in kana karantawa in ya ida wa haddathana wa haddathana wa haddathana sai ka ya ce wa qultu ni na ce, kaga kenan akwai magana shi kuma magana shi ba hadisi bace ba ko, shi kuma tabi'i ne kaga. To wannan shine tsarin da suka bi suke rubuta littattafai a ƙarni na biyu kenan ƙarshen shi. ana cikin wannan yanayi sai aka zo al-asr az-zahabi lil hadith an-nabawi shine zamani na zinari wanda shi wannan zamanin shine zamanin da aka tsaya aka tantance aka ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da ba a taba mata irin shi ba shi yasa ake kiran zamanin da zamanin zinari wanda a cikin shi aka samu ilimin hadisi ya samu yaduwa wadda take ba a taba gani irin ta ba kuma tsarin da malamai suke bu su rubuta littattafan su sai ya zamanto ya sha bamban aka zo da sabon tsari mai kyau kuma mai tsari wanda yake yafi na baya kuma ya zamanto an fara jera hadisai a cikin littattafai da mujalladai akan tsari na mawdu'atul fiqhiyya akan tsari na fiqh da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukowa gaba ɗaya akan wasu to a wannan zamanin da yazo su ɗan wannan zamanin sai suka ce me zai hana mu rubuta shi akan al-abwabul fiqhiyya yanzu misali a babu fiqh mi ake fara yi yawanci al-tawfiqin ka bude sarki ake fara kawo ko at-tahara sarki to sai su ce to mu abin da zan yi yanzu shine za mu tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan sarki kadai in mun kawo sa mun kare sai mu tattaro hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan sallah in mun kare sai mu ka hadisan Annabi da suke magana akan azumi a haka suka jiranta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sabon tsari ne na rubutu wanda babu shi a wurin yan baya wanda a cikin shi ne aka samu wato wani tsari na rubutu wanda ake ce mishi kutubus sunan da kutubul musannafat da kutubul jawami wanda dukkan su littattafai ne na hadisi masu tsari daban-daban kutubus sunan sune wanda aka rubuta shi akan tsari na al-ahkamul fiqhiyya hadisai ne masu tsari akan wato abwabul fiqh sune kaman at-tahara as-salat az-zakat al-hajj as-siyam da sauransu sannan kuma al-musannafat sune abin da ya hada da hadisai da kuma athar na sahabbai magabata amma kuma ajere akan tsari na fiqh bambancin al-musannafat da as-sunan shine al-musannafat shi ya hada da al-ara al-fiqhiyya na malamai akwai athar a cikin shi sai kuma al-jami al-jami shi kuma kawai hadisan ne za a zubo su sukutum ayi ta kawo su annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce a tattara masu guri guda kai za ka baka littafi al-jami aka baka littafi as-sunan aka ce ma kowannen ku ya kawo hadisi da yake magana akan arwalla wa zai ware wuduwa wa zai ware wuduwa hadisi mai as-sunan shi zai ware wuduwa saboda kawai bai ya sha wala zuwa zai karshen littafin ya gani can malamin militan yayi babul wudu babi na arwalla sai ruhu an sa page mensen kawai kuma page mensen sai ce na anna samu kai kuma yanzu an baka littafi ne aljami kawai hadisan ne in ka ce karanta zaka yi za a shima baka zo ba saboda baka san ba inda hadisi ne kaga akwai bambanci to haka aka ringa rubutawa har sai da aka zo lokacin da babban kundi ya bayyana na hadisi babban malamin duniya na hadisi shine al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah ya bayyana shi ya rubuta babban littafin shi al-jami'us sahih kaji yace littafin shi ingantattun hadisai ne ingantattun hadisai tattara shi shi al-imam al-bukhari shi kuma da zai littafin shi ba ta yau barin tattaro hadisan annabi ta a zan rubuta hadisan annabi amma ba kowanne ba sai ingantacce sai tattara ingantattun hadisan annabi tsaf ya jero su murattabatan ala al-abwab al-fiqhiyya shi ma dai ya jiranta su akan abwab al-fiqhiyya duk da yake cewa tsari na tartibin al-imam al-bukhari wasu suna ganin cewa ba tsari bane ba na at-tartib ala al-abwab al-fiqhiyya ba jiranta shi ma akan tsarin abwab al-fiqhiyya saboda al-imam al-bukhari yana da nashi tsari a littafin shi wanda ya sha bamban da dukkanin sauran malaman hadisi saboda akwai wani akwai fiqh da gare shi ta musamman shi yasa zaka ji an ce fiqh al-bukhari fi kitabi wato fiqh al-bukhari a cikin littafin shi wanda shi kadai ne yake da wannan a cikin malaman hadisi bayan yayi wannan sai dalibin shi al-imam muslim shi ma ya biyo bayan shi shi ma ya rubuta yayi sahih muslim shi ma ya ce ingantattun hadisai zai rubuta duk da cewa littafin bukhari ya fi na muslim inganci kuma ya shi karbuwa a wajen malamai haka kuma a cikin al'umma musulmi amma dukkan su karbabbun littattafai ne. Kaga dukkan su wa'annan sun ma addini hidima gashi nan tun shekara nawa suka rubuta amma har yau muna kan wannan su bara kawo. Kaga sun ma addini Allah hidima ke. Sai ce bayan wannan sun mazahar baqiyatul kutubus sita. Bayan wannan sai sauran littattafan sunna guda shida suka wuto. Sunan at-Tirmidhi, sunan an-Nisa'i, sunan Abi Dawud, sunan Ibn Majah, sunan al-Baihaqi, sunan ad-Darimi da sauransu. Kaga su sunan ba kamar sahaba ne saboda a cikin sunan akwai hadisai ingantattu akwai kuma wanda ba basu da inganci kuma akwai hasan da sauransu. Ana cikin wannan yanayi sai ƙarhi na uku ya ƙare wanda ƙarni na uku shine ƙarin zahabiya sai aka zo ƙarni na hudu. Yanzu kan Allah ya kawo ka ƙarni na hudu zaka yi rubutu me zaka rubuta kaga dai abin da aka ce yan bayan sai kai ma an Allah ya kawo ka ƙarni na hudu kuma zaka rubuta sunna me zaka rubuta kaga an kai kiskirin ta zaka yi to kawai a rubuta makoni me ya zaura ko to malaman da suka zo a ƙarni na hudu da suka duba abin da yan bayan suka yi su ma suka ce to mu ma mun ga waje akwai abin da zai menene suka ce za su yi su kuma da suka zo sai aka samu al-mawsu'atul haditha ko kuma al-mawsu'atul hadithiyya aka samu mawsu'at ta yanda aka samu wa'izul littattawai da ake ce musu al-mukhtasarat taqaitawa su kuma taqaitawa suka ringa yi yanzu ba Imam Bukhari bai littafin shi to ya samu wani malami sai dauko littafin na Bukhari sai taqaita shi sai resume din shi kai yanzu ka aka ce ka dauko sahih Bukhari ya girman shi babu shi a kusa ko akwai shi a can sama gashi sai an ce akwai shi a can sama wataƙila kuna ganin shi daga can waje in aka ce ka karanta shi ya kake gani amma aka samu wani yayi talhisin shi maka rijiman shi cikin page 100 ya kake gani kuma cikin page 100 ai wannan yayi sauki ka karanta shi daga gaba sama da wancan sai suka ce to yanzu tunda Bukhari ya wanda yake mu bari muktasara tunda Bukhari zai iya maimaita hadisi daya a cikin littafin sahih Bukhari sau 10 ko sama da sau 10 a gurare daban-daban wannan shine fiqhun nashi to su kuma yasu su maka resume da hadisi daya inda da Bukhari ya rubuta shi sai su kawo shi in ya maimaita ba sa maimaita maka shi daya zai su kawo kaga yan takaice maka kenan sai aka samu al-kutubul muktasara littattafan da suke takaice littattafan magabatan yan baya sai suke jera su kai aw yashrahuna ko kuma su yi sharhi Bukhari ba yayi hadisi ba ya ce kamar misali ya rawaito hadisin sayyidina Umar innamal a'malu binniyya ko to sisi to tun da ya rawaito wannan hadisi mu bari mu sharhi kawai sai su yi sharhi me ake nihi da innamal a'malu binniyya nan ma sai ayi wani littafi na daban to wannan shine abin da su ɗan ƙarni na hudu suka samu su kai ana cikin haka aka zo aka samu wato littattawai irin su al-mustadrak na al-imam al-hakim aka samu su al-ilal was-sunan na al-imam daruqutni da sauran malumai dai kamar su musnad al-imam al-humaydi da musnad ishaq bin rahoya da musnad baqi bin maqlad da sauran musnadai irin su imam ahmad bin hanbal da sauran su ana cikin wannan si karni na hudu yazo bayan karni na uku bayan karni na uku abinda za shi daga karni na hudu abin da yayi bayan zuwa karni na biyar zuwa bayan su to yanzu an yi muktasara an yi sunan an yi siha me yayi sauran kuma kaga kai ma an ka tambaye ka ta zaka yan kare kuma to su da suka ce mu mun ga abin da zan yi me suka yi su da suka zo sai suka ce to tunda su wancan sun riga sun yi sun riga yin to mu bari mu fara yin jam'i mu ringa hadewa kuma bari ga jirawa yanzu ba Imam Bukhari ya rawaito littafin sahih Bukhari ba Muslim ya sahih Muslim to he malami ya ce to ni bari in yi kokari in hada hadisan Bukhari da hadisan Muslim da hadisin da Bukhari ya rawaito shi kuma Muslim ma ya rawaito shi to ni kuma zan rubuta shi guri guda sai aka samu kutub al-jam'u bayna sahihayn kaga shi ma ni ilimi ne wani tsari ne da daban ko shi yasa in ka karanta hadisi sai ka ce rawahu al-bukhari da muslim ko kuma ka ji an ce muttafaqun alayhi imene muttafaqun alayhi ana nufin al-sahih bukhari ya rawaito shi amma al-sahih muslim ya rawaito shi kowa daga cikin su biyun ya rawaito shi to malamai sun yi littattawai na musamman wanda ake ce musu al-jam'u bainas sahihayn wanda ina tsammanin akwai daura ma da ake yi kusan duk shekara a nan Niger wanda akwai a Maraɗa akwai a Yamai har da kawai yanan kai ma lokacin yayi a February ina tsammanin suke kana iya tura dan kai je ya har da ce da wata biyu ne ko? Ko? Ko wata biyu ne ina tsammani in mun ce ko wata guda ne. Lokacin da muke jami'a ana yi kaman tsawon kwanje ne ake bai wuce wata guda a yamai. Wata ɗaya ko wata ɗaya ciki. A wata ɗaya zaka har da ce aljan Ubayna sai yayi. Duk hadisan da Bukhari da Muslim in dai su bi sun rawaito shi sai ka har da ce shi. To kaga sun samu aikin yi ko? Wanda suka zo bayan su kuma me yasa? Este to an riga yau wancan sun yi jami'i wancan sun yi komai to mimi zan yi su ma da suka zo suka ce mu ma mun ga abin da zan yi tunda wa'annan sun yi jami'in sai yi haini mu kuma bari mu yi aljam'u bainal kutub as-sitta sai suka ce bainal kutub as-sitta ne sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan al-Baihaqi ko sunan Darimi sunan Ibn Majah duka wannan hadisan da suka zo a littattafan guda shidda mu kuma bari mu gani bari mu hada su wuri guda sai ka ji an yi littahi al-jami'u li kutub as-sitta hadisi littahi ne na musamman da ya hada dukkan hadisan da suka zo a littattafai guda shidda shi yasa aka samu Ibn al-Athir babban malami ya rubuta littahi wanda babu littahin da aka yi kamar shi a wannan babi shine littahin shi da ya rubuta mai suna al-jami'u al-usul li ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-jami'u al-usul li ahadith ar-rasul na Ibn al-Athir duka al-littattafai ne ya rubuta guda kutub as-sunan ne ya game wuri guda sai ya kawo hadisi ya rubuta littahi ya wallafa littahi a wannan babi ɗan uwa a haka aka ci gaba da tahiyya malamai suna ba da gudunmuwarsu har aka zo wannan zamanin da muke ciki wanda aka zo wannan zamanin da muke ciki an zo zamani wanda ake kiran shi da suna zamani na ƴan baya ko al-khalaf a nan kusa-kusa an yi babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin al-Albani ko wanda ya mutu 1999 ila san katuran dizira da yawa daga cikin mu nan muna raye lokacin da ya rasu ko da ma dai ba mu gan shi ba ko kuma bai ba zamani da shi Muhammad bin Nasiruddin al-Albani ne ya yayyama shi da yazo ya kalli duka wannan abun da suka yi shi kuma da yazo sai ya ce to ni abin da zan yi shine bari in rubuta silsila sai silsila yace sama ta silsilatul ahadith as-sahiha sai yace jeran yan hadisai ingantattu duk wani hadisi in ya inganta sai ya kashi sai da mujalladi jangan yawan ya kace a jeran littafin a haka a jero su daga can ka tanga zawo wannan sai sun cika nan dukan su hadisai ne ingantattu ya hada su shi kadai a wannan zamanin yake ba ya yi da wannan ba yayi kokari ko Allah saka hadisi sai yace bai isa ba sai yace naga mutane suna haduwa da hadisai da ifai wanda ba su inganta ba sai yace bari ni silsila sai yace silsilatul ahadith ad-da'ifa sai kuma ya jeran giya hadisai wanda ba su inganta ba kai yanzu aka baka hadisi kawai shikenan koma cikin wannan littafin nashi in ka gan shi a wancan bangaren bai inganta ba in ka gan shi a can bai inganta dan Allah ba ya kasa ki ba ya kasa shi kaga kuma dan zamani to yanzu kai daga nan zan yi tunda mun ji abubuwan da magabata suka ce mun ji gudunmuwar da suka bada tun daga sahabbai har zuwa na karshe yanzu da kai wannan baka gano da cewa kai addini a tabbas ne yazo maka a tabbas yazo tun da ka gano ya zo maka a tabbas wace katabus kake yi wajen koyon shi tambaye kanka kawai karantawa ne yau zakai amma ba a yi ba sai a ba yi ka karanta ba malamai suka ce zo zamna su sun karanta ma nan kin ma baka zama ya kake so a yi da baka zama to abin da nake so in wadi shine anan in dai har magabata sun yi wannan aikin ba kansu bane ba suka ma mu ne duka suka ma wannan aikin diddan addini ya zo mana da sauki abin da nake so in wadi anan shine kada wani ya zo ya rude ka da wasu abubuwa a cikin addini ka yarda da shi musamman kana ce ma kanka ahli sunna har ya sa maka shubha ka ranga kokonto to wai wannan abin yayi ne ma ke an kasa gane kai ne dai ka kasa gane ka kai ra'a sa maka rubu ko ni a bayyane yake annabi ya ce taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha ka naharuha la yazighu anha illa halik annabi ya ce na barku akan tafarki wanda yake mai haske daren shi kamar wulin shi yake daren saboda haka kowa ya nutsu yayi karatu zai ga gaban shi haske daro babu wani duhu ko kana Allah madaukakin sarki yayi mana jagoranci kuma ya ba mu ikur bibiya wa'annan abubuwan abinda muka fadi ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh